da sauraro suna na Yusuf Ladabu Ismail a kan mita 88.5 a zangon FM daga nan wani gidan radi da ke nan unguwar Tudun Rubudi wanda a daidai wannan lokaci nake tare da shi manajan wannan gidan radi musamman dangane da yanda mutane a gari suke kokawa yanda radi yake wato farashin radi yake hawa a daidai wannan lokaci kai tsaye zamu so mu ji cikakken suna
assalamu alaikum warahmatullahi suna na Muhammadu Husaini wanda aka fi da suna Muhammadu Bifoy
to malam Muhammadu mai Brady ga yanayi da aka tsinci kai a ciki na Brady yanzu zaka ga cewar mutane suna kokawa akan yanda yake yin tsada sannan kuma har ma akwai wata kungiya wadda take ta masu Brady a Abuja da suka kira akan kamar za su kara farashin Brady to menene ya kawo kuke wannan wato yunkuri na kari ko kuma ma zuwa yanzu Brady ya kara kuɗi
so a gaskiya magana Brady duk da cewa zan yi magana ne a ƙashin kaina na mai sana'ar Brady to halin da ake ciki a yanzu ba magana Brady ba dukkan wani abu da zai zama ana amfani da shi kowa ya san yanda ya yi tashin goron zabo to musamman ga abin da ya shafi abinci kuma shi ma wannan sanin kowa ne to abin da ya zama lalle ya kamata ya zama an yi dubawa saboda abin ya shafi talaka ne shafa ta kai tsaye har ma wanda ba talakan ba abin yana iya shafar su amma ya fi shafan talaka kai tsaye so fatan da zamu yi anan gaskiya muna kira da mahukunta da su higa lamarin da su taimaka wa al'umma saboda al'umma suna cikin wani yanayi dangane da yanayi da ake ciki na abinci amma lalle magana Brady magana ce ta fulawa magana ta fulawa magana ce ta alkama to kowa kuma ya san halin da ƙasa take ciki da yanda ake ciki saboda haka wannan wani abu ne wanda zamu yi kira ga hukuma ya kamata su duba su taimaka al'umma su
yanzu kana magana tsadar kayayyakin wato da kuke yin Brady da su akwai wani lokaci da aka taɓa tsanta kai a baya lokacin da aka tafi lockdown na COVID-19 wannan lokacin an yi tsi-tsi na cewar kayayyaki suna tsada kamar saboda suna yankewa a daidai wannan lokacin to me za ka ce idan aka kamanta wannan lokacin da wancan lokaci
to lalle dai kam a wancan lokacin an yi ta tsi-tsi amma wannan yanayi ya zama bai da abokin kwatance saboda a wannan lokacin dalilin da ya sa na rashin fita ne da rashin mu'amaloli da ake yi so ya zama kayan ya ɗan yi tsadar da kuma ba a yin mu'amala amma wannan gaba ɗaya komai ne ya zama ya yi tashin goron zabo saboda haka wannan dai shine halin da al'umma suka tsinci kai a ciki babu abin da zamu ce dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kama na sauki
yanzu misali kamar fulawa a wancan lokacin da aka tafi maganar hutu na COVID-19 kuna siyan ta a nawa a wancan lokaci sannan yanzu nawa ce
in dai ba zan manta ba fulawan nan a wancan lokacin ba ta fi 12 ko 11 ba in ba zan manta ba amma yanzu fulawa ta kai naira 25,600 har ma sama da haka
talinka har da doriya
eh talinka har da doriya wannan gaskiya ne
kamar suga fa a wancan lokaci da kuma yanzu wannan lokaci
to suga ma idan ban manta ba a wancan lokacin dai lalle baya wuce 12-13 to amma lalle a wannan lokacin ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin shi ma sugan yanzu ya zama 27,000 har da wani abu wasu wurare
wato kana nufin duk kusan kayan da kuke yin amfani da su kama daga irin su gas da sauran wasu abubuwa duk kudin su ya tsare kenan
to bala Yusuf ba ganin gas ai wannan ne abin da ya shafi kowa ne kowa ya san halin da ake ciki so kaman dai yanda muke fata dai shine Allah ta'ala ya kawo mana sauki muna kira ga hukumomi da su tsaya al'umma su yi ga cikin wannan lamari
yanzu na ga kamar misali a wancan karamin breading a da ana siyan shi kamar a gurin masu siyarwa naira 100 amma a jiya a gabana an siyarwa da wani shi naira 150 to wannan karin kenan ku ne daga nan kuka yi karin misali ko kuma daga gidajen Brady aka yi karin har ya zama cewa an samu kusan abinda ake siyarwa naira 100 a baya kaɗan yanzu ya dawo kusan naira 150
a yanzu muka yi magana da kai Malam Yusuf a kan fulawa tana 12 ta koma 26,000 ko da 5 ko da to fulawa ta ninka kenan kaga shi Brady bai ma ninka ba to wannan dai yanayi ne da ake ciki masu Brady suna iya kokarin su wajen su taimaki al'umma sosai sosai in dai aka duba da yanda abubuwa suka yi tashi sai aka kalli yanda kuma ake yin gudanar da harkar Brady to lalle a matsayina ni na mai sana'ar Brady to masu Brady suna kyakkyawan fata akan al'umma domin suna yin kokari sosai komai ya haura akan ninkawar da yi amma ba kowanne Brady ne ninka akan yanda yake sayar da shi ba Allah ta'ala muna roko ya kawo mana sauki a cikin wannan yanayi
to me sauraro a daidai wannan lokacin zan sada ku da yanda ake yin shi wannan aikin breeding kai tsaye me sauraro a daidai wannan lokaci ina wato wani waje da ake fito da shi breeding ana sauke shi daga cikin wato wuta kenan inda ake gasa shi yanzu haka ana sauke shi a ƙasa wato shi wannan abin da nake gani gashi nan kuna zaro breeding daga shi kuna sauke shi menene kenan shi wannan
wannan shine breeding wannan kuma sunan kofi
wato farko ma dai zamu so mu ji cikakken
suna sunana Shamil Adam Ibrahim wanda yake maikaci ne a gidan breeding B4U
to aga breeding naga ana ta kokarin sauke shi wannan daga ina ne ake fako shi ake sauke shi
wato wannan sunan shi Ofu muna ga mishi wannan shine sunan sa wannan shine chofi wanda idan aka bude shi za a zura chofin sai jawo biridin sai sauke shi a hankali sai kuma akwai mai dan sauke shi ana ture shi kasa
wannan kamar na zamani ne kenan tunda na ga ba na kasa
ba na zamani ne sabo wanda ya fito wanda da a baya babu shi sakamakon yanayin canjin rayuwa da canza sai zama wannan ya zama shine sabon zamani
da shi farko tunda ku ne ma'aikatan ya ake kuke sarrafa fulawa har ta kai ga cewar ta zama breeding
to gaskiya dai breeding abu ne mai fadi wato yana da abin da ake cewa material material shine wanda abin da ya tattara abubuwa da yawa farko dai akwai sukari sannan akwai su gishiri su da sauransu da yeast da sauransu abubuwa ne wanda lokaci ba zai bada ba wanda za a iya bayyana su gaba daya amma dai gaskiya dai lamari shine farko dai sai an nemi flour shine ginshikin dai shi breading sannan sai an nemi sukari sannan yeast sannan sauransu dai abubuwan suna da yawa gaskiya wannan shine gaskiya bayan an zuba mashi ruwa an hada wayannan kayayyakin nasa sai a zuba mashi ruwa sai a sa shi a inji sakamakon shi ma canjin yanayi da yazo zamani yazo maimakon a sa hannu a dinga cakudawa sai wani abu yazo wanda za a zuba kawai sai dai a bar shi a koma gefe kana gefe lokacin da ya gama hada kayayyakin gaba daya sai dai ka sauke da hannunka sannan kuma a dora zuwa inji na gaba wannan shine
idan yazo yaushe ne kuma daga lokacin da aka yi wannan aikin ake zuwa a gasa shi
to bayan an aje shi an bashi yan lokuta yan mintuna da yake dai komai dai zai yanayi ne na zamani ya zo sakamakon da za a ga ya dauke su awanni amma yanzu ba irin gaskiya da bane ba yanzu abin ya zo da sauki za ka ga abun ana dan aje shi yan mintuna kadan ya fara tashi sai a sashi a wannan abun nan din ya tashi a cikin wannan ofin da na nema bayani a baya
shine ne ne alfanun yin amfani da irin wannan na zamanin maimakon na dawon can wanda ake yi na kasa
to gaskiya dai kowa ya sani ne rayuwa ne abubuwa Allah ya kawo mana saukin su shi yasa za ga abubuwan Allah ya kawo saukin wannan din yafi wancan gaskiya armashi da nagarta da kyau da komai dai yafi wancan din shi kansa gidan za ga ingancin sa ya bambanta da na baya sakamakon canjin yanayin abun gasashin da aka samu shine gaskiyar lamari
ni sauraro Yusuf Madabo Ismail sunana akan mita 88.5 a zangon FM daga nan wani gidan Brady da yake nan unguwar Sidon Rubutu.